Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio kuma su a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahelper.com. Masauraran mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Oktoba shekara 2018. Suna na Sarki Lahashin Gumel tare da babbiya ko makiyar da masauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Masu bincike sun bayyana ƙwarin gwiwa cewa za su gano waɗanda suka aikata suka aika da baba mabai guda 10 ga shararro ƴan jam'iyyar Democrat kuma masu sukan lamirin shugaban Amurka Donald Trump. Saudi Arabia kuma ta sake canja matsayinta akan kisan dan jaridan tana Jamal Khashoggi a ofishin ta na wato Istanbul, kidan tana mai cewa ta yarda an shirye kisan ne kafin aiwatarwa dangane da bayanan da ta samu daga kasar Turkiya. Kana dubban mutane ne suka arce daga gidajen su a yankin masu amfani da harshen English na Kamaru, wanda yake fama da tashin hankali kafin zaben ranar 7 ga watan Oktoba.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa dubban ƴaƴan jam'iyyar APC ne suka gudanar da zanga-zanga a jihar Zamfara. Ko menene dalilin zanga-zangar tasu?
Mun zo zanga-zanga na rashin amincewar Adam Osumani, saboda tunda ya hau jam'iyyar nan ba ta zo lahiya ba, da jima yau ta daban ta gobe daban.
Babban bankin duniya ya baiwa jihar Niger dalar Amurka miliyan 2. Ko menene dalili?
Domin fara aikin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar ƙasa a sakamakon ambaliyar ruwan bana a jihar Niger da ke arewacin Najeriya.
A jamhuriyar Niger kuma za mu ji cewa bayan wata gwagwarmayar ta hanyar zanga-zanga kan matsalar rashin wutar lantarki, yanzu za a iya cewa haƙa ta cimma ruwa. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin rahotannin namu, sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta kawo mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Masu bincike sun bayyana ƙwarin gwiwa su cewa za su gano waɗanda suka aika da babamai guda 10 ga wasu shahararrun ƴan jam'iyyar Democrat kuma masu sukan lamirin shugaban Amurka Donald Trump. Kwamishinan ƴan sandan birnin New York James O'Neill ya faɗa wa manema labarai a jiya Asabar Alhamis cewa an kai abubuwan fashewar da aka tattara zuwa ɗakin gwaji na hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a tashar sojan ruwa ta Quantico da ke jihar Virginia. Masu bincike sun mayar da hankali ne sosai a kudancin jihar Florida, inda suke sa ran nan ne aka harhaɗa abubuwan fashewar, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kafafen yaɗa labarai da haddasa fushi a cikin yanayin siyasar Amurka. Yana mai cewa hakan dai ya kai ga abin da aka ɗauka wani yunkurin kisan shahararrun mutane. Trump ya faɗa a wurin wani taron gangamin siyasa da yammacin ranar Laraba, yana cewa auna jami'an gwamnati da aka aika musu saƙon babamai wani hari ne akan demokaradiyyarmu. Saudi Arabia ta sake canja bayaninta akan kisan ɗan jaridan Saudiya nan Jamal Khashoggi a cikin ofishin jakadancin ta dake Istanbul. Tana mai cewa an shirya kisan ne kafin aiwatar da shi dangane da bayanai da ta samu daga ƙasar Turkiya. Sanarwar jiya Alhamis da kamfanin dillancin labaran Saudi Arabia ya buga, babban lauyan ƙasar ne ya fitar da ita. Abin da har yanzu ba a gane ba shine wa ya shirya wannan kisar. Sanarwar ta ce babban lauyan Saudi Arabia yana ci gaba da bincike akan mutanen da ake zargi domin kammala shirin tabbatar da hukunci. Saudiya ta kori wasu jami'ai guda 5 dangane da kisar, kana ta kama mutane 18. Masu suka daga kasashen duniya ciki har da shugaban Amurka Donald Trump suna cewa shugaban Saudiya da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman su ne alhakin kisar ya rataya a wuyarsu. Dubban mutane ne suka arce daga gidajensu a yankin masu amfani da harshen English na Kamaru mai fama da tashin hankali kafin zaben ranar 7 ga watan Oktoba. yanzu wasu sun fara komawa gidajensu amma kuma gidajen nasu an kona da kauyukar su. Dan aware masu fafutukar balle yankin Ingilishi sun lashi takobin hana gudanar da zabe a yankin Arewa maso yammaci da kuma yankin Kudu maso yammacin Kamaru sun kuma kai hare-hare a rumfunan zabe a ranar zaben. Emmanuel Chuyi, magajin garin Gundumar Indu da ya hada da Ngarum, ya ce bayan zaben gwamnati ta umarci sojoji suka kai hari a yankin da ake zaton shine babban tungar ɗan awarin kasar. Ya ce an kashe mutane da dama kuma sojoji da su ma ɗan awarin sun kona gidajen mutane.
The government has been attacking the ones fighting for the restoration of independence of Southern Cameroon. Indu, that in Garu.
Gwamnati tana kai hari akan mutane da ke nemar wa yankin kudancin Kamaru yancin cin gashin kai a gundumar Indu, wato da hada da Garu kenan. An kashe wani babban soja da wasu jami'an soja, an kuma kashe fararen hula har ma da wani kansala na karamin hukumar. Bancin kashe su an kona su kana aka kona gidajen su. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya ce an kashe akalla mutane 400 kana wasu dubun dubata sun arce daga gidajen su. Akalla wasu 24,000 sun gudu zuwa cikin kasar Najeriya. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisar dokokin kasar Habasha sun zaɓi Sahle Work Zaudi mace farko a matsayin shugaban kasar. Wannan wani matsayi ne na jikanayika, amma duk da haka mai magana da yawun Prime Minister Abiy Ahmed ya kira wannan matakin babban tarihi, ya kuma ce hakan na nufin mata na da muhimmiyar rawa da za su iya takawa a siyasar Habasha. Naɗin da aka yi wa Sahle Work a jiya Alhamis ya biyo bayan garin bawul da Prime Minister Ahmed Abi ya yi a majalisar ministocinsa da ta sa aka bai wa mata kashi 50 cikin 100 na manyan mukaman gwamnati. Yanzu haka mata na rike da kashi 37 cikin 100 na kujerun majalisar dokokin kasar, lamarin da ya kusan ninka adadin mata a majalisun tarayyar Amurka. A tarihin kasar Habasha ba taɓa samun mata suna rike da irin waɗannan manyan mukamai na gwamnati ba. Sai dai ana ci gaba da fama da tsananin rashin daidaito tsakanin jinsi, kuma har yanzu ba a gano inganci da aka samu a ma'aikatan gwamnatin tarayya ba. Hakan kuma zai shafi matsayin sama da mata da 'yan matar Habasha miliyan 50. Bayan ta ɗauki rantsuwar kama aiki a jiya Alhamis, Sahle Work ta ce tana ganin muhimmiyar rawa da mata za su iya takawa wurin shawo kan matsaloli a Habasha da ma duniya baki ɗaya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla, dubban 'ya'yan jam'iyyar APC sun gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da shugabancin shugaban jam'iyyar na ƙasa Adam Oshimale, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyina.
Dubun dubatar 'yan jam'iyyar APC kenan a jihar Zamfara suke zanga-zangar nuna kin jinin shugaban jam'iyyar na ƙasa Adams Oshimole.
Sunana Alhassan Rijiya, mun zo zanga-zanga na rashin amincewar Adams Oshimole saboda tunda ya hau jam'iyyar nan ba ta zauna lahiya ba, da jin ma yau ta daban ta gobe daban.
Zanga-zangar ta lumana wacce ta kunshi dukkan shugabannin jam'iyyar na matakin kananan hukumomi da mazabu da ma sauran 'yan jam'iyyar daga sassan jihar daban-daban sun soma ne da zagaye titunan Gusau babban birnin jihar kafin su karkare a shalkwatar jam'iyyar, inda suka gabatar da korafinsu ta bakin shugaban dandalin shugabannin jam'iyyar na kananan hukumomi kuma shugaban jam'iyyar karamar hukumar mulkin Maru Aminu Abdullahi Gama Giwa.
Jama'a, ana so Adam Oshimole a wannan jiha. Sako na jam'iyyar APC a Zamfara, muna kira ga yankin kwamiti a ceto mu da irin halin da muka shiga na wannan bawan Allah ya buɗe kowace jiha a Najeriya.
To sai dai kuma zanga-zangar ta hada har da wasu mukarraban gwamnati kamar kwamishinoni da masu ba da shawara na musamman na gwamnan jihar to ko wannan na nufin bangaren na gwamnati ne suka shirya zanga-zangar tambayar kenan da naiwa kwamishinan lamuran kananan hukumomi na jihar Bello dan Kande Gamji
san takara duk karkashin wannan jami'a suke ko su zo ko kar su zo an wakilce su domin APC suke ko kaji suna da jami'a daban so jami'ar APC ita gangami ayo a jihar Zamfara saboda haka duk wani wanda yace dan takara ne a jami'ar APC yana ciki in ma yace ba su fito jami'a yake
to amma kuma ba dukkan yan jami'ar ta APC a jihar ne suka yi zanga-zangar ba inji mataimakin shugaban majalisar karamar hukumar mulki ta Zurmi Abubakar Dauran
to wannan gaskiya rashin tunani ne gare mu a nan jihar Zamfara domin wa'anda mutane da suke cikin masifa suke cikin tashin hankali a cikin wannan jiha babu kwana da ido biyu a ce a zo a yi gangamin siyasa na ko dan wani wannan ra'ayin kansu ne
wannan lamari dai ya biyo ne bayan takaddamar zaben fidda gwani na jam'iyyar ta APC wanda bai yiwu ba duk da yake bangaren gwamnatin jihar sun ce sun gudanar da zaben to amma kuma uwar jam'iyyar a karkashin Adams Oshomole ta yi watsi da shi Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya
to a gaida Murtala Faruk Sanyina a can jihar Niger kuma babban bankin duniya ne ya tallafa da zunzurutun kudi na dala Amurka miliyan 2 domin sake gina yankunan da ambaliyar ruwa ta yi wa sanadiyar zaizayar kasa Mustafa Nasir Batsari gare ka
Bankin Duniya ya bayar da kuɗi dala Amurka miliyan 2 domin fara aikin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar ƙasa a sakamakon ambaliyar ruwan bana a jihar Niger dake arewacin Najeriya. A nan jihar Niger dai kwalbatoci da magadojin dake kan hanyar motoci da dama ne suka ruguje a sakamakon ambaliyar ruwan sama a wannan shekara. Alhaji Salisu Dahiru shine shugaban shirin nan na kula da zaizayar ƙasa a ƙarƙashin ma'aikatar muhalli ta Najeriya.
Yanzu sun fara shigan biya ma zance kuɗi miliyan 2 da dala suka bada amma da zaran an gama wannan taswira duk kuɗin da ake bukata na yin aikin domin a fara aikin a gama ba wai a yi rabi da rabi sannan a tsaya ba duk kuɗin da za a yi idan aikin nan zai bukaci dala miliyan 10 ne bankin duniya za ta bada in ta kai dala miliyan 20 ko 50 insha Allah bankin duniya za ta bada wannan kuɗi domin kuɗin nan suna nan a ajiye a intanajin su aiki kamar an fara
tunda wannan a gani a ƙasa
to ai wannan magani a ƙasa ne tunda an zo ne aka nuna musu cewa kafin a yi wannan design sai an yi amfani da kamar jirgin sama kenan mai sarrafa kansa mai daukan hoto to ya dauki hotunan waɗannan wurare kuma da waɗannan hotuna shine za a tsara wannan taswira kaga an fara aiki a ƙasa
Alhaji Salisu Dahirin dai yana magana ne a wata ziyarar da suka kai wa gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello domin bayyana mashi halin da ake ciki a kokarin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar kasar Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatin jihar Niger na kokarin kai dauki a wuraren da zaizayar kasar ta shafa inda ya ce a yanzu haka ma sun bayar da naira miliyan 200 daga cikin naira miliyan 500 da za su kashe a sakamakon wannan matsalar kamar yadda ya yi karin bayani.
Zanen da sun gora massive complex that one needs immediate and the federal government wants to do more.
Ya ce zaizayar kasar da aka samu a garin Rafin Gora da ke yankin Kwantagora mai girma ce akwai bukatar daukar matakin gaggawa kuma akwai bukatar gwamnatin tarayya ta kara sanya hannu a kan Rafin Gora. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari to daga jam Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Niger inda al'ummar gundumar Tanut suka gudanar da zanga-zangar rashin samun wutar lantarki amma sai gashi yanzu haka su ta cin maruwa. Wakilin muryar Amurka Tamar Abari na dauke da karin bayani.
A kwanakin baya ne dai al'ummar ta Tanut tare da rakiyar kungiyoyin hararen hula suka gudanar da zanga-zanga kusan uku tare da mika kokensu ga hukumomin jihar wanda kusan shekaru 7 suna fama da shi. Mustapha Adam dan kungiyar hararen hula ne yana daga cikin waɗanda suka jagoranci gwagwarmayar.
Kenan haka matacin maruwa an kawo grup manya guda uku wanda mun yi imani in Allah ya yarda za su yi maganin wuta Tanut a yanzu kuma bayan shi akwai alƙawarin da aka dauka za a gama wuta daga ta tanut kinnan daga sauran za a jawo ta akai ta tanut to ita ma muna jira nan da shekara guda in Allah ya da zan mu bilso da kafa magani ai aiwatar da aiki wannan ko ba aiwatar da ba
tun lokacin da matsalar ta kunno kai kamfanin gidan wuta bai samu sukuni ba yake ta fadi ka tashin ganin an ciwo kan wannan matsala inji Suleiman Mummuni babban director na kamfanin gidan wuta wato Nijelec ta jihar Damagara
da aka fara waɗannan abubuwan ba wai an zama ba a yi komai bane Nijelec ta sha kawo group iri a Tanut yanzu haka a halin yanzu ana iske wasu mayayan group suna nan an samu an ciwo kan wannan matsala saboda yanzu mun kawo motar mayayan na'urori guda uku
to kowane tasiri waɗannan injina za su yi ga matsalar ta gundumar Tanut
kowane yana da karfin KVA 500 su uku din kenan za a samu KVA 1500 a garin Tano kuma in an diba duka karfin wutar da suke ja garin Tano wajen kilowatt 500 zuwa 50 ne haka halin yanzu duka waɗannan na'urorin guda uku suna nan suna aiki lokacin da ake shan wuta mai karfi biyu suke aiki guda yana nan yana zaman jira
A ɗaya waje daraktan na kamfanin gidan wuta wato Nijelec ya bada albishir na samar da wutar lantarki a yankin na Tanut yadda kowa zai wadata.
Akwai mu da aiki babban aiki wanda attahe shi ne wanda zamu ja layi na wutar lantarki kilovolt 33 tun daga station din da mun kai a Soraz har mu kai shi garin Tanut bisa kan tsawon kilometer 80 tare da cewa duka garuruwan da suke bisa kan hanya su sabon kafi su bakin birji su gezawa su walallewa su gangara duka zamu tsaida waɗannan na'urorin nasu su koma su ma bisa layi kamar yadda muke a nan garin Damagaram da wuta awa 24 bisa 24 su ma za su samu wannan wutar lantarki wannan aikin in Allah da cikin wannan shekara mai shirin kamawa ta 2019 za shi soma
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Tamar Abari har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:17 na dare yanzu dai ga Hawa Umar dauke da shirinmu na gaba
Lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki sunana Hawwa Umar A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan cutar hawan jini wato hypertension a turance Hawan jini wani yanayi ne da jini kan haura fiye da yadda ya kamata Hawan jini na ɗaya daga cikin manyan cutukan da ke ci gaba da karuwa a tsakanin magidanta a Najeriya Har ila yau cutar na ci gaba da zama kalubale ga kwararru a fannin lafiya Wata kididdiga da hukumar lafiya ta fitar kwanan nan na cewa cutar na karuwa a birnin kasuwancin Najeriya wato Lagos cutar hawan jini na sanadiyar mutuwar kusan kashi 46 cikin 100 na mutane a duniya a Najeriya kuma kimanin kashi 52 ne cikin 100 ke yin mutuwar farat daya sakamakon hawan jini ga hirar da wakilin mu baban gida Jibrin yayi da Dr. Sadiq Hussein Aliyu dake asibitin kwararru na Ibrahim baban gida dake Mina babban birnin jihar Niger gare ka baban gida
to da farko doctor zai gabatar da kansa
sunana Dr. Sadiq Hussein Aliyu ina aiki nan IBB Specialist Hospital a nan Mina jihar Niger
to doctor akwai koke-koke da ake yi na karuwan masu dauke da cutar hawan jini a Najeriya da ma sauran kasashe na Afirka to dai kidi muna Najeriya barin mai da hankali anan da farko zaki mana bayani ne me ake manufi da hawan jinin nan ko kuma high blood pressure hypertension?
Shi dai hypertension kamar yadda kace a ce high blood pressure ko kuma hawan jini din. Kaga akwai jini da ke gudana a cikin jijiyoyin dan adam. Ana iya cewa pressure ko karfin gudun shi ko kuma ya karfin shi a cikin jijiyoyin shine pressure din. To idan ya haye ko ya hau sama fiye da yadda ya kamata, fiye da yadda yake a lafiyayyen mutum ko kuma yadda aka saba ganin shi a al'adance a jikin mutum, sai a ce ya hau, yana da high blood pressure, yana da hypertension.
To me ke haifar da wannan cuta ko lalura?
To hypertension ko hawan jini a wurin likitoci ya kasu kashi biyu. In kana so ka kasa shi ta yadda abin da ke kawo shi ko abin da ke haifar da shi, akwai wanda suke ce ma primary hypertension, akwai wanda suke ce ma secondary hypertension. Shi primary din nan shine wanda mafi akasari ba a san me ya kawo shi ba. So haka yake halitta ne daga maybe yanayin a halittar mutum, a ce genetics ko kuma mazaunin shi environment. Akwai kuma wanda akwai cutar da ke a jiki da ta haifar da shi, misali irin su ciwon koda yana haifar da hawan jini, sai a ce hawan secondary hypertension, ma'ana ga abin da ya haifar da shi can. Ana samun wanda kaman ciwon makoko, thyrotoxicosis, ya zama makoko na fitar da, ba makokon da ya riga koda bai girma ba, yana fitar da wasu sinadarai haka waɗanda suke sa jinin ya hau sama. Da dai sauran abubuwa, akwai wasu gabobi haka da za a ce ko kuma wurare a jikin mutum irin su adrenals, thyroid din da suke fitar da sinadarai waɗanda idan suka yi yawa sukan haifar da hawan jini. So kaga idan aka ce me ke haifar da shi, kamar da na gaya ma abu biyu, ko dai wancan din na kaman al'adance ko kuma na halitta ko kuma wannan da ya taso dalilin wata cuta da ke a jikin ɗan adam.
To so da idan an auna mai ɗauke da wannan cuta, sai a ce kar mizanin awon ya wuce wasu maki, me wannan yake nufi, kuma wani irin maki ne ake nufi?
Kamar yadda na gaya ma, shi pressure din ko a ce karfin jinin, abinda aka sani shine yakan tsaya a matakin shi ne 120 da 80, ma'ana awo biyu ake yi. Akwai na sama wanda ake ce ma systolic blood pressure, akwai na ƙasa wanda ake ce ma diastolic blood pressure. Shi systolic din shine ba a so ya wuce 120, diastolic din ba a so ya wuce 80, so sai a hada a ce 120/80 ko 120/80. Idan ya wuce haka din, akwai abin da yake kaman tsaka-tsaki 120/120-140 da kuma wancan 80 na ƙasa din 80/90, yana tsaka-tsaki kenan, akan ce mishi prehypertension. Amma duk abin da ya wuce 140 din nan a shi na sama, ya kuma wuce 90 a na ƙasa, ya zama hawan jini kenan. Tun mutum kafin ya kai wannan matakin na 140 na sama, 90 na ƙasa, akan fara ɗaukan mataki a ce to a rinka motsa jiki, a rage cin gishiri, a daina shan taba, ga masu shan giya a ce su tsakaita abinnan da dai sauransu.
Yanayin jikin ɗan adam na da alaƙa da hawan jini, kamar a ce ƙiba haka?
Akwai alaƙa. Da farko ƙiba ɗin takan sa mutum, ko da wanda bai da hawan jinin ne, abinnan ya zama ya same shi da sauri, ko kuma ma wani ƙiban shi ake ce ma obesity a turanci, ko kuma ya zama na masu ƙiban yakan fi hawa fiye da na sauran mutane. Bayan ƙiba ɗin, har mu baƙaƙen fata an gano cewa mun fi zama kaman akan ce predisposition, mun fi kamuwa madalla da hawan jinin, maza sun fi mata haka abin. So akwai halitta kenan a yanayin kamuwa da hawan jinin.
Me yake haddasawa irin lahani yake haifar wa ɗan adam da illarsa?
To yakan haifar da illoli da dama, sai yasa masu wasu kan kira shi silent killer, wato mai kisa a mukurbushe. Mutum na da shi bai san yana da shi ba, amma yana nan yana mishi illa. Kusan duk gaba ko kuma duk wata gaba na jikin mutum, hawan jini na iya mata illa. Ido ne, yana haifar da ciwon ido, ya har makantar da mutane yakan. Akwai ciwon koda wanda shi ma yana ƙaruwa sosai, yakan makoda illa. Akwai abin nan zuciya, musamman kan haifar da ciwon zuciya, mutuwar sashen jiki, stroke da abubuwa masu da dama. So kusan komi akwai waɗanda ke samun ciwon kamar mijirya musamman ko kuma a ce babban nan ko kuma a samu wata jijiyar ta toshe ko kuma jini bai tafiya yadda ya kamata wanda shi kuma gaba abin nan atattara akan ce mishi atherosclerosis duka hawan jini yakan haifar da shi ko kuma ya ci gaban shi abin nan cikin sauri ko fiye da abin nan yadda ake tunanin zai kawo.
To kaman likitoci kukan shawarci masu dauke da wannan cuta su ci wasu nau'in abinci kaman wani irin abinci ake so a ci ko kuma a kiyaye?
To kiyayewa a kiyaye abinci mai gishiri ko kuma a kiyaye gishiri. Akwai yawan gishirin da ya kamata a ba a san mutum ya wuce a yi ne, amma dai mafi saukin abu domin wasu za a ce har a bar cin gishiri da sun mafi saukin abu dai a bar a rage cin gishiri, kowa ya san gishirin da yake ci ya rage. Abu na biyu shine ba a san ƙara ɗanyen gishiri a abinci musamman Hausawa da ke son cin balangu da sauransu. So in an siyo bayan wanda aka dai dafa naman da shi ko kuma wanda mai nama ya abin nan ba a so a ƙara wani a sama, ba a san abinci mai maiko ko kuma a rage cin maiko sosai. Su waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ba a so. Cikin waɗanda kuma ake so abinci yawa zaki ana son shi ma a rage shi. Shi zaki yakan kamar haifar da shuga wanda a ƙarshe kuma kaga diabetes, ina nufin ciwon shuga diabetes wanda a ƙarshe shi ma yana iya kaiwa ga hawan jini ko kuma ya munana shi. Tsarin abubuwan da ake so kamar yadda na fara gaya ma kayan ganye alayyahu ne zogale ne da dai irin su ugu din nan na abin nan da sauransu da kuma kayan itace lemu abarba ayaba da sauransu. Su waɗannan su ne ake so a yawaita cin. Idan abin nan sukan ce a nama ya zama ramammen nama lean meat ya zama mara maiko a jikin shi, kuma an fi son kamar farin nama misali bisa ga jan nama. So kaga an fi son kaza kenan, an fi son kifi zabo dawi su bisa ga jan nama wanda yake yana da maiko da abin nan da sauransu.
To bayan abinci da kaza yana akwai wasu ƙarin abubuwa kuma?
Kaga akwai bayan abinci akwai kuma gaba ɗaya yadda ma mutum ke tafiyar da rayuwa ko kuma a ce yadda ya kamata mutum ya tafiyar da rayuwar shi, ya zama dai ana motsa jiki kar mutum ya zama ci makwanci.
Duka-duka abinda zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Masu sauraronmu, muna sanar da ku cewa zamu ci gaba da amsa tambayoyinku da kuke aikowa a shirye-shiryenmu na gaba. A madadin wakilinmu Babangida Jibrin da ke Lagos, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da wani sabon shirin na lafiya uwar jiki.
To madalla gaida Hawwa Umar kafin mu kai ga ƙarshen shirin ko kafin mu yi sallama gaba baya da mana takaitattun labaran duniya.
An tuhumi tsohon Prime Minister Malaysia Najib Razak da babban jami'insa mai kula da bitar malin kasar da laifin yin sama da kuɗi sama da faɗi da zunzurutun kuɗin kasar da ya kai dala biliyan ɗaya da miliyan 600. An tuhumi Najib da tsohon babban sakataren bitar mali Irwan Sariga Abdullah. An tuhumi su ahukumance ne a jiya Alhamis a wata kotun birnin Kuala Lumpur bisa aikata laifuka guda 6 na cin amana. Ana zargin mutanen biyu ne da karkatar da kudade da aka ware domin gyaran filin saukan jiragen sama na kasa da kasa na Kuala Lumpur da kuma wasu kudade na aiwatar da wani shiri tsakanin watannin Disamban shekarar 2016 da Disamban shekarar 2017. Najib dai na huskantar tuhuma akan waɗansu laifuka guda 32 masu alaƙa da almubazzaranci da kuɗin asusun zuba jari na ƙasar da kuma laifin cin amana da rashawa da halatta kuɗaɗen haram. Ana kuma zarginsa ne da karkata wasu dala miliyan 10 daga wasu kuɗaɗe da ke taimakawa asusun zuba jarin zuwa asusun bankinsa. A cikin raguwar dala biliyan 4 da miliyan 500 na asusun zuba jarin, ma'aikatar shari'a ta kasar ta zargi Najib da abokansa da yin sata a cikin wannan kudaden.
Wasu masu bincike sun bayyana ƙwarin gwiwar su cewa za su gano waɗanda suka aika da babababai guda 10 ga shahararrun 'yan jam'iyyar Democrat.
To madalla, masu raro a nan muke ga ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an zuma kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku wasu sabbin rahotanni. Ga kuma ku iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Subahiru Dero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith, ni Sarfil Hashin Guman da ke cewa sai an jima da kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.